تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاه والسلام على رسول الله. يا وانچن kamar yadda ya wuce wanga yadda ya kafa malaman ilmu rijal kan kashi uku mutasahirun mu'tadilun da wannan mutashaddidun mun ga mutashaddidun yanzu kuma sai mutasahirun mun ga mu'tadilun ko ka
mun ga mutashaddidun da
su kadai ne ko
eh su dai ne muke
gani wanzuke ɗabuka ta biyu ta ce ɗabukatar mutasahilin da har kulubba na
shi
harko a tirmizi al'imamu tirmizi shi ne abu isa bin sarwa ibn musa ibn dahak sulami albugi a tirmizi al-mutawaffa hazihi sana addal hafizu zahabi min al-mutasahilin kama fi risalatihi tirmizi ya sanya abinnan zahabi ya sanya al-imamu tirmizi cikin mutasahilun cikin ilmin rijal yace zikru ma yu'ta ma da qawluhu fil jarh wa ta'dil wal muqiza wa qad waddaha wannan littafin duka guda biyu da cikin muqiza muqiza kwanan nan ba shi ma zan masa ta insha Allah wa qad waddaha
kace yake ne da risala
eh
yace kama fi risalati
ah risalatayhi ba kenan risalatai guda biyu ne zikru ma yu'ta ma da qawluhu fil jarh wa ta'dil da kuma al-muqiza
na'am
wa qad waddaha zalika fi kitab fi kitabaihi ya bayyana wannan kuma cikin littafin shi guda biyu siyar alamin nubala da mizanul i'tidal nan zahabi a cikin ilimin hadisi wa yana cikin wanda suka kawo daurin na mamaki kamar hafiz ibn hajar ne fa qala fi siyar fi tarjamat at-tirmizi ya hada a cikin siyar cikin tarjamat at-tirmizi yace fil jami' ilmun nafi'un a cikin al-jami' ilimi ne wanda yake tattaralli wasu suna kiran sunan at-tirmizi da al-jami' wasu kuma suna kiran shi da sunan at-tirmizi an kiran shi da sunan dan saboda ya tsara shi akan abuwa bulfiki babun fi kaza babun fi kaza daidai yake da sunan ta wannan janibin kuma al-jami' ne dan saboda a can karshe ya kawo abubuwan da suka tattaro da al-imam al-bukhari ya kawo su az-zuhud wa raqa'ib da su sauran su dan al-jami' shine littafin da ya hada wasu abubuwa guda tara wanda kan ambace su a cikin sunan bukhari yace cikin shi akwai ilimi mai amfani Tirmizi yana kokarin bayanin mazhabin malamin fiqihu a karkashin mas'ala wanda cikin kutubu sita shi kadai yake da wannan wa fawaidun gazira da fa'idodi masu yawa wa ru'usul masail da manyan mas'aloli wa huwa ahadu usulul islam daya ne daga cikin asali na musulunci al-jami' at-tirmizi laula ma qadarahu bi ahadisin wahiya dan ba abin da ya dakusa shi ba da hadisi masu rauni ba'dhuha mawdu bar ma wasu hadisan mawdu'ain wa kaseeru minha fil fada'il amma yawaitin su cikin fada'il ne yake kawo su qultu sai nake cewa jami'u qadil lahu bi imamatihi jami'i kin shi mai hukunci ne yana hukuntar da cewa tirmizi imam ne wa hifzihi da hifzin shi wa fiqihi da fiqihun shi lakin ya tarakhasu sai dai yana sassautawa fi qabulul ahadis wajen amsa hadisi yana dan sassauci wala yushaddid bai tsanantawa wa nafsuhu fi tadhifi rakhun ran shi akan raunanawa mai sauki ce yana da tabshin zuciya wajen raunanawa wa qala fihi yana wannan a cikin siyar alamin nubala ne yake a wajen tarjuma tirmizi yake fara da tarjuma cikin siyar alamin nubala dubba akan ilimin hadisi yayi shi bayani ne akan tarihin manyan magabata to amma annubala dan jami'in annabi annabi shugaba ka to amma duk da wannan ya zo wajen yana dan hudun alheran malami da abin da yayi da kuma daurin shi a musulunci wa qala fihi adam fi tarjamati al-hajjaj ibn arda ya hada cikin tarjuma hajjaj ibn arda yace qad ya tarakhatu tirmizi wa sahih ibn arda to laysa bi jayyid so da dama tirmizi yana sassautawa ya ingantar da hadisin ibn arda yace amma ba abu bane mai kyau kuma ana ba haka malami suka tayi wa qala fi tarjamati yahya ibn yaman al-ijli yace bayan ya ambaci hadisin shi yace wa hasanahu tirmizi ma a da'afin salasa fi falat yugtar bi tahsin tirmizi ba a ruduwa da cewa hasan ne a wajen tirmizi amma kuma nan gurin abinda malami suke fara abinda ya kamata a sani can wancan lokaci malamai da jimawa suna dauka hinzar wa tirmizi suna daukan cewa hadisi kawai kashi biyu ne imma sahihun ma da'if hatta al-hasan ma kawai janibin da ifi suke sa shi. Da Tirmizi ya zo shi ne kawo kashin nan uku, Hasan, Sahih da if, al-Imam Tirmizi. Da kenan shi ya fara, wanda ya fara ko yauci za a ga cikin abu dama da ilimin da aka ce wane ne ya fara shi, to zaka gani akwai takasiri wanda za su zo baya ne za su cike wannan gibin ba. Ya ce fa'indar muhakkaka galibu ha da afi, ya ce wajen tabbatarwa an yi ta haƙiƙi zaka ga mafi yawaicin tahsin ɗin shi da ifai ne, kuma haka ne mafi yawaicin hadiyar al-Imam Tirmidhi da za a ce da zai ce hasanun a cikin sunan kin shi, to ba a dogara da wannan sai an yi bincike kamar yadda malamai suka tabbatar. Kuma malamai ne wasu ke bin wannan manya-manyan malamai kamar su Tirmizi, su Bukhari, su Muslim da makamantansu, kowa malamai ne suke fitowa su faɗi su bayyana abin matsayin littattafan nasu. Don wani zai ga rudu a ce ya ji cewa ya aka yi kamar su al-Imam Tirmizi wani tsaf ya taɓa yana cin gyaransu. To shi mai faɗar cewa Tirmizi ga matsayin shi, wane ga matsayin shi, kai fa kawai tarjama ce ta ka, kamar faɗi ne kawai, ba wai kai ka faɗa ba, kai ka isa ka samu wannan gyara ga su Tirmizi. Magabata dai su ka tabbatar da kowanne matsayin da aka bari. Waƙala fi tarjamata Kasir ibn Abdullah, ga sunan shawahid dai da suke nuna cewa Tirmizi cikin mutasahilun ne, suna da yawa ba mun karanto su ba. Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban, ibn Ahmad ibn Hibban, ibn Mu'az, ibn Ma'bad at-Tamimi, Abu Hatim al-Busti. Al-Mutawwiqa shi 354 yar da su. Ya dan zo baya da ma shi gami da su, dan shi dalibin wannan ne ibn
Tamimi. Ance Busti kuma.
Abu Hatim al-Busti, Busti ai gari ne. Tamim kuma kabila Banu Tamim ai kabila ce.
Wannan shi a takarib. Ai nasaba da kabila.
Yawwa, nasaba da kabila da gari ba. Ke suna yi don bambancewa gami da marawaita.
Yace afdal shine yanzu ai nasaba bi a ce kaza sun makaza.
Yawwa, sun makaza. Yace salak a wancan kuma ga kuca kuɗa shi, sai in duka gari ne, in duka gari ne shine sannan ya ce sun ma. Yawwa, kamar yanzu na inda a ce ya zauna wannan Boost, kuma ya zauna Dimashq, to nan sai a ce al-Busti sun ma Dimashq. Amma nan daban-daban. Ya ce Ibn Hibban ya shiga cikin manhaji, manhajan fihi ifradun wa tafriq, akwai wuce gona da iri kuma akwai sassauci, duka biyu ya hada. Faqad afrada fil jarh, a wajen raunanawa ya wuce gona da iri, wa tashaddada ya yi tsanani, wa farrada fi ta'dili, kuma cikin afrada shine wuce gona da iri, ta farrada kuma wannan shine kuma wanda yawa ya yi sassauci. Cikin ta'dili da tasayyi kuma hatta udda minal mutasahilin, har ma aka rasa cikin mutasahili. Wa hadha al-janib as-sani hamal al-hafiz ibn hajar, wannan ne yasa ibn hafiz ibn hajar yake cewa huwa ma'rufun bi tasahul fi babin naqat, an san shi da tasahulanci cikin babin naqat. Yana kaga manya ne suke bayani akan manya, ba wani wani wanda bai san komai ba a cikin fannin. Na biyu al-hakim an-naisaburi, na uku kai Muhammad ibn Abdullah ibn Hamdawi ibn Tamim ad-Dabbi Abu Abdullah an-Naisaburi al-mutawaffa sana 405, shi ma ya zo bayan su kenan. Asraf al-Hakim rahimahullahu ta'ala, Hakim yayi banna Allah mushi rahama cikin tasih al-ahadith al-wahiya, wajen sahaha hadisi masu rauni, fadlan an ad-da'ifa, balle ma wanda suke masu rauni ne. Al-wahi raunin shi yafi tsanani gami da ad-da'if. Wa qad istakhraja al-a'imma min mustadraki adadan kabira min al-ahadith al-mawdu'a wa at-talifa, manyan magabata sun hudu hadisi adadi mai yawa mai kabri cikin wannan kin shi mustadrak kin shi, hadisi na ƙarya masu yawa da mahallakakkun hadisi. Wallati nazalat bi hadha al-kitab anan martabatu allati yajibu an yakunu alayha, abinda ya sabko littafin daga darajar da ya kamata a ce ya same ta. Littafin da yake ce za a wallafa shi akan sharadin sahihaini, ai da ya kamata a ce shi ma ya samu martaba da daraja kamar ta sahihaini kin ko kuma kadan su dara shi tunda akan hadisan da su huddo bane sun cika sharuddan sai yace zai huddo to kuma wannan rashin cika sharuddan sai ya rage ma abin daraja wanda hawwata wasu magabata ma suke cewa dama bai wallafa shi ba ya hikiyaye daraje shi saboda dan kaje sauran ilimin hadisi jagora ne shakundum ne wajen ilimin hadisi bangaren na ina aika almadkhal ala sahih kuma gashi da ma'arifatu ulumul hadis da littattafai da dama to amma wannan da yayi sai suka ce dama bai yi ba da ya kare abin nan sai dai kuma sun ce dalilin da yasa bai gyara shi bayan rasu kuma duka wannan kurakuran malamai suna hadin su dan wajibi ne a hadi ko ma waye kuskure dan dalibi kai fada akan shi ba wai dan cin mutuncin shi ba shi yasa da inda aka hadu kuskure an ce Allah musu gafara Allah rahamshi tunda ba da gangan suka yi Ibn Salah yake cewa wa huwa aidan al-hakim yake cewa wasi'ul khuda fi shar'i sahih yana da yalwar taku wajen sharadin as-sahih mutasahilun fil qada'i bihi yana mai sassauci cikin sha'anin Ibn Salah yana tunanin Allah yana cikin littafin ina da burin musashi dan saboda duk wani ulumul hadisi da yazo bayan wannan Ibn Salah to littattafan da aka yi bayan shi mafi yawancin su shine umda shine madogara mukaddima Ibn Salah to duk da wannan da suka zo baya kamar su at-taqrib su alfiyat al-iraqi alfiyat as-suyudi da sauran su da ayatun sai ikhtisar ulumul hadis na Ibn Kathir lissana wadatarwa game da shi ikhtisarin shi ne to amma dalibi na gaske wanda fannin yake karanta yana da kyau a ce ya karanci asalin ma asalin ba takaita ba akan muktasarin وقال الحافظ الذهبي حافظ الذهبي yake cewa wala raiba anna fil mustadrik ahadithun kaseera babu shakku cikin mustadrik al-hakim akwai hadisi masu yawa laysat ala shart as-sihha wa suka sharadin inganci ba bal fihi ahadithu mawdu'a bar cikin shi akwai hadisi na ƙarya sha'anan mustadrik bi ikhrajihi fi wanda mustadrik ya huddo sa shi kuma al-imam al-hakim rahimahullahu ta'ala duka zamu kuma wuce su tunda ga sanin maka shawahidi ne dai na nuna cewa akan abin da aka faɗa ki magabata da sun tayi akan haka kuma alhamdulillah yanzu wasu sun zo mafi yawanci sun bayyana wanda suke sahihan da da'ifan ta hakiki dai da malamai su mara mu ga wannan shi ba karanta wannan tabaqatul mu'tadilin tabaqata uku sune masu tsaka tsakiya yan bayina kuma wanda sune mafiya adalci cikin malama masala lahum al-hafiz az-zahabi bil imam ahmad da shi ma zahabi yake misali cikin mu'tadilin da bukhari da abu zur'a ar-razi da ibnu adi cikin risala shi yake zikr man yu'tamar al-qawlu fil jarh wa at-ta'dil littahin na zahabi da ya gabata yace lakin nazarka shi inda ma naqala juz'u az-zahabi haza bi nukatihi ala ibn salah مسال لهم بالإمام أحمد شما زرك شياي مثالي لإمام أحمد دار قدني لإبن أدي أكنا سخاوي شما أمثال مؤتدلون يرؤوكو مغان الزهبي شما يمثالي لإتا ومسال الزهبي في الموكزة للمؤتدلين بالإمام أحمد أتكي موكزة يا كاو مؤتدلين عند إمام أحمد دا بخاري دا أبي زرع دا دار قدني وأد دار قدني فيها من المتساهلين في بعض الأوقات yace dara kudini yana cikin masu mutasahili ne cikin wani lokaci kamar yadda muka wuce can baya na harko al-imam ahmad ibn hanbal abu abdullah an al-ma'ruf la ya'rif ya wuce ma ni ta'rifin shi al-imam ahmad ibn al-musnad wannan kuma itidalikin nashi yasa al-imam ahmad musana dikin shi da hadisi ne masu yawa amma da ifai kadan ne a cikin shi di yawan shi wanda wannan abun ayaba mushi na gaba al-imam al-bukhari dan kusan malamin sun ce ba mawdu'i ma a ciki babu mawdu'i cikin shi di yawan shi al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala shima ana sanya shi cikin al-mu'tadilin kuma haka ne haka zahabi ya sanya shi cikin wanda ake lissahinsa a matsayin abin na mutadilu. Ya ce wa man yi tsari kalamun Bukhari a rijal, duk wanda ke duba maganganun Bukhari a kan rijal ya kifa ala annahu kana latiful ibara, zai fahimci cewa Bukhari mai tabshin ibara ne. Ya taharra alhaqa fi naqadir rijal, yana kirda dan gaskiya wajen naqadin mazaje. Dan Allah mishi rahama an tambaye shi me yasa baka fadin cewa fulanun kazzab fulanun da'if, yake cewa ina tsoron ya kasance cikin batinul amr, ba haka bane ba, gobe kiyama Allah ya gama ya tsaida ni da shi. Shi kuma
shine tahari.
Ana ganin duk da mutanen da akan cewa fulanin kaza fulanin kaza, tana yi mutane ne su suma mutane ne, tana iya yi ba su yi kuskure ba kaza wukin ba ne, kuma bai cikin giba duk da bai ciki, amma yana kiyayewa. Shi yasa ka ji yana cewa wanda marawacin da an san shi da ƙarya sai ce fihi nazar tarakuhu sakatu anhu, duka wannan yana amfani da su a cikin littafin shi At-Tarikhul Kabir da At-Tarikhul Awsat, wanda asu yake da maganganun shi. Duk wanda ke son maganganun Bukhari akan rijal, wannan su ne manyan littattafai At-Tarikhul Kabir. Sai Abu Zur'a. Abu Zur'a shine Ubaydullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Faruq al-Qurashi mawlahum Ar-Razi. Zahabi ya ambace shi cikin zikirin manyu utama da qawluhu fil jarhi wat ta'dil, cikin kisamin mu'tadilin daga cikin nukad, ya yaba shi akan khibrar shi fi ma'rifatir rijal asanna sana'an athiran, yabo mai kamshi yan mushi mai kaburi a wajen sanin mazaje. Kuma haka ne yake cewa ya ujibuni kasiran kalamu Abi Zur'a fil jarhi wat ta'dil, Zahabi yace sosai maganganun Abu Zur'a suna burge ni a cikin aljarhu wat ta'dil. Yubayyinu alayhi alwara'u wal makhbara, yana bayyana akan maganganun shi tsantsani da kuma kwarewa cikin sha'anin, bi khilafi rafiqihi Abi Hatim, sabanin abokin shi Abu Hatim. Dan Abu Zur'a Ar-Razi da wannan Abu Hatim Ar-Razi dukan su kaji ai razi nan da rayu suke an gari ne, abokai ne shakikai wanda kusan abutaji ta kwari ta kudu da kudu. Shi yasa Abdurrahman ibn Abi Hatim mai ilal zai kai jena yawan cewa sa'altu abi wa aba zur'a an kaza wa kaza, fa innahu jarra, yace Abu Hatim yana mai yawan rauna na mazaje. Na gaba Ibn Adi mai al-kamil fi mal wannan al-kamil fi du'afa, shi ma yana daga cikin mu'tadilun. Hakanan al-imamu dara kudini wanda shi ma sananne ne. Tambihi yace yan bigil intiba huna anna al-wasf yaqtadi bil itidal, yace yan bigil intiba huna, ya kamata a faɗa ku anan anna al-wasf yaqtadi bil itidal, cewa sufantuwar da take hukuntar da cewa matsakaici ne, an yakuna al-kalamul jari wal mu'addil, maganar mai raunanawa ko mai adaltarwa, kulluhu munsifan mu'tadil, ne kasance dukkan su akwai adalci akwai tsakiya ciki. Yace ba ana nihin ba cewa dukkan su gabaki daya, bal yusadul galib, bar dai galibi ake ne, yadda dan tunda dan adam ne, duka wani lokaci za a samu mu'tadil kin ma ya wadu rika fadin ka kausan magana akan wasu marawaita, ko kuma yi kuskure wasu ya gaya musu wata magana da ba matsaba martaba su bace, haka nan to ba wannan ake ne ba, wannan kowa ana san samu, to amma ana nihin galibi, haka nan shi mai tasahulancin ana nihin galibi akan lamarin shi. Wa zalika li anna kaseera min al-mu'tadilin, yace dan da yawa cikin mu'tadilin kare tashadduna aw tasahuluna a hayana, wani lokaci suna tashaddudi ko tasahuli, kama anna ba'd al-mutasahilin kare ta'annatun, kama yadda masu tasahulancin ma wani lokaci kuma zaka gani sun yi ta'annuti, wa ba'd al-mutashaddidin kare tasammahun, kuma masu mutashaddidin kuma wani lokaci zaka sun yi musamaha sun yi rangwame. Fa ibn Adi wal Imam Ahmad, Ibn Adi da Imam Ahmad an sufanta su da itidal da insaf, ma anna al-awwal muta'annitun ma al-hanafiyya, duk da cewa shi na farkon wane ne kenan Ibn Adi yana da wuce gona da iri in ta hayo kan malaman hanafiyya. wasani mutashaddidun ma allazina takallamu bil lafzi fil qur'an nabiyin kuma ahmad ibn hanbal duk wanda suka yi magana akan lafazin alqur'ani cewa lafazi ne ko kaza ne abokan gugurmaye shi ne to yana da kausasa harshe akan su amma dara kudini faqad usifa bil itidal wat tasahul wa ma azalika faqad ta annata fi jarh ba'dur rijal amma duk da haka zaka ga wasu mazajin yayi ta annuci wajen
na'am
jarh kin su ya zo kenan sai harabul yana da mutakaita da harabul jarihi wal mu'addil
na'am.